بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da ƙadartawarsa sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda ya yi daidai da 22 haka ne ga watan Jumadal Akhira, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 447, da ya dace ma 13 ga watan 12 miladiya ta 2025. Mun ci gaba da karatun takamu da muka saba a cikin wannan masallaci mai albarka. Idan ba manta ba, a darasi da ya gabata mun gama littafi na talqis sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wato takaitaccen littafi da Nasiruddin al-Albani ya takaito daga babban littafi shi na sifatu sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda kafaran harama hayya zuwa sallama kamar kana ganin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta na daidai a ciki Allah ba mu daya kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa kuma ya gafarta mana. A yau da taimakon Allah subhanahu wataala, littafin da za mu fara shi ne wato littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. To, Bulughul Maram ɗaya daga cikin littattafai ne wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ya kudu ya allafa shi, ya tattara hadisai na ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi na shi. Da wanda ya allafa kafin mu fara karatun hadisi na littafin Bulughul Maram, yana da kyau wato mu san wane ne ya allafa wannan littafi, waye mai littafin wannan. Dan idan aka tambaye ka wannan littafi na Bulughul Maram wai littafin wane ne, waye ya buga shi, waye ya rubuta shi, idan ka san waye ya rubuta shi, ina da turanci yake cewa author book, haka ne engineer ana nan. To, mai san wane ne author din wato wannan littafi wanda yake hannun mu? Littafi ne wanda yake da kima a wajen malamai da kuma ɗaliban ilimi kai a duniya ma ta musulunci gabaki ɗaya. Duk inda ka gama karanta wanda ake karantar da mutane addinin musulunci, to wannan littafi na Bulughul Maram yana daga cikin littattafan da ake sawa gaba wajen karantar da mutane addinin musulunci, saboda littafi ne wanda ya tattara hadisai na ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda suke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na abin da ya shafi ibada, tun daga abin da ya shafi tahara, kamar yadda zan mu zo mu gani abin da ya shafi tahara, abin da ya shafi sallah, abin da ya shafi azumi, abin da ya shafi zakka, abin da ya shafi zuwa haji, abin da ya shafi kai hatta da mu'amala da sauran abubuwa da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi. Saboda ya tara hadisai sama da hadisi 1500 a cikin wannan littafi, kuma yana da kyau kamar yadda zan mu gani irin yadda malamai suka ce game da abin da ya shafi wannan littafi, kamata ya yi mutum ya harbace shi abda hadisi 1500. Alan shi daga ga abu ne wanda yake da sauki idan ka yi program, za a ce kullum za ka harbace hadisi guda ɗaya a shekara, kana da hadisi nawa a kullum ka harbace hadisi ɗaya, kana da turwasan su sosan hadisi, to kaga shekara nawa za ka yi? To, amma in ka zauna kullum kuma ba ka harbace wa kullum kenan, yana sannan yana daga cikin wato irin wannan littattafai na hadisi shine suna taimaka ma mutum wajen sanin wato hukunce-hukunce da kuma dalilansu. Da misali, ai mun gani mai kitabul ahbari, mun gani malam mai ahadari ya kawo mana kaza, ya ce a yi kaza, in an zo arwala a wanke hannu to misali kai ne wani kana so ka karantar da shi addini kace mishi ai an so yin arwalla wanki hannu ake bare ce to wa gai maka sai kace malam mai hadari ai ka gaba malam mai hadari aka ai komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ai koma to a yanzu wannan hadisi misali bulughul maram wannan lidai ka san hadisi kana da shi a gida ko ka harnace ma abinda aka so kai harnace saboda in ba kullum ba za ka ringa yawo da shi sai ka tuna ma mutum ya ce ina aka wannan yake buɗe mishi kace to ga hadisin nan ka karanta ka fitar da mu in ka harrace kuma wa kinan kai sai zaka iya kawo mishi kace kaza ne kaza ne kaza ne to wannan litsayi a takaice yana da kima ya kamata ya zama to mun kula kowa ne ya zama to kuma ya samu wato nuska ce ta wannan litsayi anan yana yi yana kaiwa shi kalubo haka ne yana kaiwa shi kalubo yana nan ya yi kokari ya ci din na regression an dan samu an rarrage sai ya samu dai a mallaki wannan littafi na bulughul maram kuma ya zama to idan ka zo makaranta da littafi a same ka da alqalami ko crayon wanda abinda aka gani maka a kalkashin hadisi sai ka rubuta dan kada ka zama to ka manta saboda shi ilimi ana riki shi ne da rubutu kamar yadda wani malami yake cewa al-ilmu saydun walkitabatu fayyidu fayyidu suyudaka bil hibalil wadika fa min al-hamaqati an tasida gazalatan wa takuffuha bayna al-khalaiqi talika yace ilimi al-ilmu saydun ilimi mu rawta annabi ya kullu kake zuwa kana zuwa jami'a ilimi da kake farauta sai ce walkitabatu fayyidu rubutawa kuma ita ce dabaibayin wannan ilimi lokacin da ka dauki karatu baka rubuta shi ba kamar baka dabaibaye shi ba an gane dabaibaye baka daure shi ba misali ka darme da abinda ka zo ka darme shi misali yana nan naka ne radda kake so zaka dauke shi sai ka fayyir suyudaka bil ibalil wahida ka dabaibayance duk abinda ka harauto na ilimi da igiya wanda take amintatta wanda take mai kwai yace fa min al-hamaqat yana daga cikin aiwauta yace wannan ba akwai matsala ta tare da kwalluwai yace an tasida gazalatan wa takuffuha bainal khalaiqi talika kaje kai farautu barewa kaje daji ka farautu barewa gazal kuma ka zo cikin jama'a ka faje ta yani kaga ta zama ba ta kawa shi yasa karatu yana da kyau in ka zo makaranta a same ka da littafin ka da kuma karayon wanda kake rubutawa amma baka da littafi ka samu wata kurata wata kake yi wanda zaka ringa daukan notes ake cewa ka ringa daukan notes abinda ake dauka to wannan ne a gurguje game da abinda ya shafi wannan littafi malawan da kullu littafin nan wanda ya allafa shi shine wato Al-Hafiz Ibn Hajar ake cewa Ibn Hajar cikakken sunan shi ana mishi lakabi da wato abin da ya shafi Sheikhul Islam amma cikakken sunan shi shine Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kidani Al-Asqalani cikakken sunan shi Ahmad dan Ali dan Muhammad mutumin Kidani mutumin Al-Asqalani ana danganta shi ana mishi da al-kunya Abul Fadl Shihabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani yana daga cikin manya-manyan malamai na musulunci gabaki daya kuma manya-manyan malamai shagaba masu fada a yi cikin bangaren abin da ya shafi ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aike shi wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 773 aka aike shi wanda rayuwar shi kuma ya mutu mahaifiyar shi ta mutu tun yana yaro sannan kuma bayan haihuwar shi da shekara kamar 4 kuma mahaifin shi ya rasu wato ya tashi ne marayi amma duk da haka nan kuma yayi wa al'umma wato hidima da kuma muna a nan a gannan da an ce wani marayi ne ake ganin wannan shi mustaqbal ma bai da future din shi ma ya samu da waya saboda ba wanda zai tallafa mishi kaza da kaza da kaza ba haka nan bane ba indai mutum ya dage duk rishin condition inda kake ciki za ka iya zamantarwa wani abu a gobe da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wannan cikakken sunan shi kenan Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani wanda mutumin Masar ne Masar ita ce Egypt ita ce Egypt African ne yanda zan igane ko namu ne kenan African ne ba wani ne saba ne ba amma yama musulunci babban hidima wato a Afirka akwai mazaje wanda suka ma musulunci hidima. Ya ishe mu misali ma Bilal hidiman Habashe, kaga ai menene Ethiopia, kenan menene African ne, ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Afirkawa fa ba a baya ba ne, Allah subhanahu wataala ya yarda da mu. A Masar wato ya fi shahara kamar yadda muka ce da Ibn Hajar al-Asqalani, sannan ya rayu muka ce ya rayu wanda yake maraye mahaifin shi ta mutu yana ƙarami ƙwarai, bayan haka da shekara uku ko hudu shi ma mahaifin shi ya zamanto ya rasu. Sai dai yana daga cikin abubuwan da mutane malamai suka ambata cewa tun daga yaron da shi aka gane cewa bawa na mazaki ne, wato yana da kaifin basira, yana da kaifin basira, saboda tun daga yaron da shi ya wara yake da wato ƙarfin harda, yanda in ya karanta abu ya nan da nan ya harlace. A cikin mutane yanzu ma cikin yara zaka gani wani yaron daga ya ji abu su fi kina ya memory da shi. Irin wannan in aka ji suna da irin wannan abu, tun daga yarinta ake keɓance musu wani ɓangare da abin da ya shafi ilimi a kulan musu, da idan su zama su sun amfana da al'umma a gobara na tashin hankiya. Za ka ga da yawa daga cikin wato mutane ne masu kaifin basira, to amma sai ka gani dalilin rashin kula sai zama to mutum an mohintar da shi kawai yau da gobe ya zama to ƙarshe ma kuma basirar ta ce ta zama to ta ɓace, amma da zai samu yan kula kaɗan sai ka gani ya wannan. Bancin haka sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mushi kaunar wato abinda ya shahi fanni na wato hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɓangaren wato dirasa ta marawaitan hadisai da kuma ɓangaren wato shi karan kanshi hadisin matanin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan aka ce hadisi, a cikin dangana hadisi ya kasu ɓangare guda biyu, akwai ɓangaren riwaya, ɓangaren diraya, ɓangaren riwaya, ɓangaren abin da ya shafi isnadi da rawaito wannan hadisi. Saboda hadisin da zan mu ji an ce mana manzon Allah ya ce kaza, ba haka bane ba kawai wani yana zaune ya ce ai manzon Allah ya ce kaza, a'a, mu wannan al'umma Ubangiji subhanahu wataala ya keɓance mu da wani abu shi ne al-isnadi, wato al'umma ce wadda Allah ya keɓance ta da isnadi. Me isnadi? Shi ne wato silsila wadda take karewa da ita ne wannan addini ya zamanto ya tabbata, wanda ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rayu da sahabbai, da ya gayi musu wato bayanai, ya musu fassara Qur'ani, ya koya musu addini, to kuma sahabban nan sun suka koya ma tabi'ai, sai zamanto tabi'ai suna saurara daga wajen sahabban manzon Allah, wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah yayi kaza, sai su gayi musu. To wanda suka zo bayan su kuma su ma ne su zama su sun rawaici abin da ya gani, to haka aka rawaito mana wato wannan hadisai na malaiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi kware ya ba da bangaren wannan, ya ba shi muhimmanci da kuma bangaren matanin wato na maganar da malaiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ya saurari ilimi daga wajen manya-manyan malamai, yayi guda guru wajen neman ilimi, ya tafi Makka da Madina. Bari malu akwai lokacin da yake zuwa Makka ya jagoranci salloli na tarawihi a masallacin Ka'aba, ya zamanto shi ne limami. To haka yake zuwa ya je neman ilimi, ya je Makka, ya je Madina, ya je wasu gurare irin su Yaman, irin su Sham da kuma sauransu, ya fita neman ilimi. Saboda shi neman ilimi dole sai ka fita, mafi yawa da ce ma a wancan zamani. A yanzu ne zaka gani kana iya samun wato ilimi a garin da kake ba sai ka fita ba, amma a wancan zamanin tun zo zamanin sahabbai zaka gani sun rarrabu, wani ya ta iya isar da ilimi a wani gari, wani ya ta yi da hawa wani gari. To kai kuma kana wannan garin, wani abun kuma babu wanda ya ji shi daga wajen manzon Allah, ko kuma a garin da kake babu wanda ya ji shi, sai wani, shi kuma wani yana misali wani gari da ba. To zaka tashi ka ɗauki kaya da guziri ka tashi ka yi bulaguro, an samu cikin magabata wanda suke da iya wata guda don su ji wa hadisi ɗaya, amma kai kuma daga nan zuwa masallaci ka ji hadisi nawa, ka gani abun ko ya zo mana abulis. Shi yasa addinin musulunci wallahi mu abulis, abulis din ma abulis ne ya zo mana, abulis ne yazo mana wanda suka mana gogormaya har wannan addini yazo mana alhaji wallahi bazan je in kaga yanda in kana karanta tarihi su yanda suka zamanto sun yi gogormaya wajen kawo wannan addini ba karama gogormaya suka yi mutum zai huta yana ba wanda zai bashi ba magana guzuri ba kaza dan abin da yake da shi ne zai dauka ya samu hanya da neman ilimi kawai dan mene dan yi ya kare a kare wannan addini na musulunci ayya zaman to mu muka zo muka samu wannan abun bulis yanzu duk wata mas'ala duk wata question da kake nema kanshi a nan addini kana kwance a gida sai ka same ta in malamai ne Allah subhanahu wataala ya wanzarta da su ga sunan na Allah kana iya tambayar su cewa na meye hukuncin kaza ko kuma ya zai in kuma kana da ilimin bai nema ga littattafai nan burjik sama internet za ka iya ɗauka ka bincika ka gani nan me aka ci kuma an fasarta da yare kala-kala duk yaren da kake so kowane yare akwai inda aka mishi hidima ɓangaren abin da ya shafi ne na ka gani a irin wannan lokaci ba muna da babban aiki shine wato gunmu da hujja ta mace ma ubangiji subhanahu wataala mu ma jahilai to guzuri za a mana da jahilci a ba magana guzuri da jahilci saboda ilimi ya bayyana ko ina karatu ake ko ina karantarwa ake ina abin da yake kan mutum shine ya matukar kokari ya tashi ya nemi wato ilimi komai zuwa ina ne matukar neman ilimi ne ka tashi ka ne da wannan muna magana kan ilimin addini da farko to kan ilimin wanda yake na wato abin da ya shafi sana'a na abin da ya shafi duniya shi ya biyo wato baya wannan al-Hafiz Ibn Hajar yayi bulaguro da yawa wajen neman wato ilimi aka manya-manyan malamai wato ya haɗu da su da malamai suna cewa adadin malamai shi sun kai wato wajen malamai wato 630 malami 630 adadi wai aƙalla wai wanda ya ɗauki karatu wajensu wanda malamai suka ambata season trans yanzu kai balance da malamin ka zan ka duba za ka gani a cikin wake da malamin shirin to shi ilimi ka ɗauka daga wajen wani duk wanda aka ce ma yana da ilimi matuƙar ilimin nan ka yarda da ilimin addini gare shi saboda akwai wanda suna da ilimin amma ba ilimin addini ba akwai wanda kuma bisu da ilimin sai zamanto ana ganin suna da ilimi saboda irin ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman ya ce mana za a ɗauke ilimi ya ne za a ɗauke ilimi shi ne da mutuwar malaman Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqbidu li ilman tiza'an yantazi'uhu inna Allah la yaqbidu li ilman tiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidu li ilma bi qabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusul juhal fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilmin fa dhallu wa'dan idza Allah yake cewa Allah bai dauke ilimi kwatsam kawa a waye gari yau an waye gari ban mu da ilimi kowa ne da ilimi yace an dauke ilimi a'a Allah yana dauke ilimi ne da dauke malamai sai kaje an ce malam wani ya mutu malam wani ya rasu wanda wannan malamin abinda ya zamana yake karantarwa bayan da suwar shi sai ka gani cikin almajiran shi an dauko bai wajen mutum biyar zan su iya kwatanta abinda da shi kadai yake karantar da kaza ya karantar da kaza kuma duk da haka nan suna kokarin su maye gurbin amma bai yiwa ko an samu wani gi to haka a waye gari babu malamai wanda suka karantu suka san addini sai mutane su riki wanda suke jahilai akan ilimi akan cewa su ne malamai su yi tambaye su akan jahilci sun fata kuma sun fatar da su to ba kenan ana so mutum ya nemi malamai wanda suke na Allah malamai na ainihi wanda abinda za su ce ma manzon Allah ya ce kaza ka ɗauka ka yi amfani da wannan a'a ba abin da yake ra'ayi na kaza ko kuma kaza wannan shi ra'ayi ne a mai da shi addinin musulunci ba addini bane na ra'ayi addini ne na qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gani shi Al-Hafiz Ibn Hajar yana da malaman wajen 630 ya ɗauka a wajen manya-manyan malamai magabata wanda aka sani a bangaren abin da ya shafi wato ilimi sannan kuma yana da littattafai da yawa ya rubuta littattafai wannan ɗaya daga cikin littafin shi ne Bulughul Maram da mai suka ce littattafan Al-Hafiz Ibn Hajar ya kai wajen wato littafi 150 wasu ka ce 300 wanda ya rubuta ɓangaren ilimi babban littafi da ya rubuta ɓangaren ilimi wanda babu kamar shi shine Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari duk duniya babu wani littafi wanda yake ingantacce bayan alqur'ani na ilimi na addinin musulunci kamar sayyid al-bukhari wanda ya tattaro hadisan manzon Allah ingantattu to shi al-hafiz ibn hajar da taimakon Allah subhanahu wataala sai ya ma wannan sahih al-bukhari sharhi wanda kafin shi akwai wanda sun mishi sharhi irin al-hafiz ibn rajab kuma sun mishi sharhi amma bai zama kowa sun kida sa suka rasu amma shi Allah subhanahu wataala sai ya mishi tawdifi ya ma wannan littafin sharhi amma da mai suke cewa bashi ne akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cewa amma sahih al-bukhari sharhi amma sahih al-bukhari sharhi to al-hafiz ibn hajar wannan mai wannan littafin shi yazo ya mishi sharhi sahih al-bukhari fasul al-bukhari littafin da ya mishi littafin nashi malamai suka ce kai ka ce shine sharhin hadisi na dukkan wanda suke ingantattu ga baki da duk wani sharhin hadisi da ka same shi a cikin wannan wato littafi yake cewa al-hafiz ibn hajar ya dauki wayan shekara 20 yana sharhin wannan littafi wayan shekara 20 yana yin hidima zaka samu littafin wani yana da mujalladi 10-16 akwai mai mujalladi 20 akwai mai da aka ce mujalladi shine irin haka daya haka abu da 20 duk sharhin hadisi littafin sayyid al-bukhari wani 20 da sama littafi guda ne aka mishi sharhi tom and tom di don zuwa hayya kai tom ben wani tom di zuwit wani tom kaza wani tom kaza talifan da wannan taba'a talifan da masana'antar da ta zama su ta buga wannan wato abin da ya shafi littafi to babban malami ne wanda ya ma wato musulunci hidima yana da littattafai bangaren abin da ya shafi su ma ulumul hadis irin littafi shi na tahdhibut tahdhib ya yi talqisin shi wato taqribut tahdhib yana da littafi kuma wanda yake bangaren abin da ya shafi karshe ma ta sahabbai al-isaba bi tamyiz as-sahaba yana da littattafai wanda suke gida a dai da malamin sun ya kai littafi wajen wato 300 a adadi na karshe wanda wasu daga cikin malamai wato suka ambata wala kulli hal wannan aka je ne wato abin da ya shafi tarjuma ta wato shi al-hafiz wato ibn hajar al-asqalani mai wannan littafi ya mutu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 1852 wisan sakari an haife shi sassan sun tres ya mutu wisan sankande yana shekara nawa yi sassan sun tres aka haife shi ya mutu wisan sankande ya sankande gaban sankande gaban sai shekara nawa ke Sassan sun yanzu aka haife shi ya kusa 80 mawuyi sun sankanta
na
sun disit idan shekara 77 sun disit ta ya yi Allah subhanahu wata'ala ya karbi wato rayuwar shi ka gani sun ma ya ma musulunci hidima wanda da a zaka duba irin littattafan da ya buga sai ka gani in gwargwadon rayuwar ta shi sai ka gani cewa ta yi kana to littafin sai al-bukhari ma kadai shi kadai wajen yimi shi ya yi fatul bari ya yi shekara 20 to ina ga sauran manya littattafai wanda sun yi ma sai al-bukhari sabo Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu to shi ne yake da wannan littafi wannan littafi kamar yadda mun dan ga yi wasu mizojin shi yana daga cikin tsarin biza shi malam ya rattaba shi akan wato al-abwa ya yi kitab sai ya littafi kitabu tahara misali sai ya ce babu rumiya babu kaza babu kaza babu kaza wato in yi littafi wanda zai magana akan sallah karkashin shi sai ya ringa to ga wani baji wanda zai magana akan kiran sallah sai ya koro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani baji wanda zai magana akan karatun sallah sai ya koro hadisi ga wani baji wanda zai magana akan kaza sai ya koro hadisai to haka ya zama to ya dan yi jera wato abin da ya shafi wato littafi wato nashi sannan kuma littafi nashi cikin hadisan idan zai kawo mana hadisi ya bashi a takaice bi ma'ana a takaice inda kake bukata a cikin hadisin nan kawai zai kawo maka saboda kai ya zama to ya tsawaita saboda wani wata magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kira a cikin wani hadisi ne wanda yake da tsawo to wasu littattafan irin manyan littattafai zaka gani dalilin wannan mahallin shahid da ake so to sai an kawo hadisi duk daga farkon shi har ƙarshe to amma shi al-Hafiz Ibn Hajar a wannan littafi na Bulughul Maram sai ya zama ya takaita mana cewa daidai abinda ake so daidai wannan zai kawo kuma bai kawo ba irin isnadi misali cewa wannan hadisi Imam Bukhari ne ya gudo shi ya ce wane ya bashi labari daga wane ya bashi labari wane ya bashi labari har zuwa sahabi wane sahabi ya ce manzon Allah ya ce kaza to duka ya ciccire wannan mutanen wanda suka rawaito hadisi ya tsaya kawai daga sahabi mafi yawa zaka gani kawai ya ce daga sahabi wane misali an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abi Hurairah da Allah ta tabbata a gare shi ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yana daga cikin wato irin biza da wannan wato littafi na shi shine ya ciccire wannan hadisi sannan kuma yana daga cikin abinda wannan littafi yake fanta cewa idan ya zo hadisi zai ce maka hadisin wannan in sahihi ne zai bayyana in bai da inganci zai bayyana ba saboda a cikin hadisai akwai wanda suke da inganci akwai wanda basu da inganci yani ne ake cewa hadisi yana da inganci hadisi yana da inganci ta hanyar mazajen da suka rawaito hadisin an yarda da su amintattu ne inda hadisi mun sani cewa da ake rawaito shi muka ce akwai isnadi sidi daga kamso daga wajen sabit ya amso daga wajen malam murtala malam musa ya amso daga wajen malam muhammad awwal to haka har zuwa sahabin manzon Allah daga sahabi kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to in aka binciki rayuwar malaman hadisi yanda in aka zo sai a binciki rayuwar su yaya rayuwar shi take sai aka duba lahiya da wannan hukumar musulmi na biyu yana da mutunci da uku wato ya gamu da sabit saboda ka aje kai sidi ku ga kuma da sabit kana aga da can shi kuma yana nan birnin Yamen kace kuma ya baka labari kenan aina buka kaga akwai matsala daga an samu irin haka ya ce wannan hadisi yana da rauni ba zan maka kishi kaga duka wannan ana mi ne dan a kare magana tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka bincika lalle kun gamu da sabit kuma haka ne to an wuce fadin ka kai in sai ayo yawa sai shi sabit din ne baka labari wane ne shi aina ya rayu shin ya haɗu da malam Murtala sun haɗu eh sun haɗu a ba su haɗu ba shi malam Murtala yana can da magana shi kuma malam Sabit yana Yamai kuma ba a taɓa yin malam Sabit ya zai Yamai shi kuma bai taɓa zama Zamfara kuma zamanin da babu waya bana tana a ce telefon ne su kaga malaman hadisi wada wannan zamanin suke wada koyarwa amma dai sai an samu wata ka'ida saboda kare mutum dan samu wata ka'ida wadda za a gane cewa in ma bar telefon ne ya wuce kaza da kaza an samu a rashin daga karatar cewa eh wani yayi yayi a kan hijja da lahirar da ta lokaci saboda sun ma addini ne ma fiye da yadda mutum yake tuna fiye da mutum yanda sun ba da rayuwarsu ne dan ma addini ne zan mu gani yana ban bayyana mana cewa wannan hadisi in ya inganta ko kuma hadisi ne wanda yake wato bai inganta ba duka zan mu gani a cikin wato wannan littafin na shi da kullum har ba zan mu tsawaita ba za mu fara dan mun karanta mun kashin mun malai sama wato sama sai mun shiga wato hadisin idan lokaci ya bada malai ya fara mun kashima shi bayan bismillahir rahmanir rahim malai yace alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahiratu wal batina qadiman wa hadisa wassalatu wassalamu ala nabiyyihi rasulihi ala nabiyyihi wa rasulihi muhammadin صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموهود وموهودا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليثير من يحفظه بين أقرانه ناجبا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول على أربعة وأحمد وبالأربعة ومن على الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم والأخيرة وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهم غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى wannan takaitacciyar mukaddima da malin ya fara da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wanda suke bayyanannu da kuma wanda suke wato goyayyu kaliman wa hadisa wanda suke dadaddu da kuma wanda suke wato sababbi da yana daga cikin kuma yanda ya gabata cewa ladabi ne na yin littahi na Allah fa littahi shine mutum ya fara shi da yabo da jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya biyo da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya fara da bismillah inda idan magani din risala da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yana fara kuma da bismillah sai da sunan Allah mai rahama mai jinkai dan ka ce alhamdulillah shine yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin alhamdu da asana menene alhamdu me alhamdu muka ce mene ne me ya asana yabo to me bambanci
da yau
godiya ne da yau fa
godiya ana iya yi da baki
ai godiya ana iya yi da baki ana yi da gabbai yabo kuma da baki na'am
alhamdu da godiya
tare da kauna na'am ya wannan shine ka'ida idan aka ce alhamdulillah yabo ne kake da ga Allah subhanahu wataala tare da kaunar wannan shi sa zaka gani yaban da kake ma Allah tare da kaunar ubangiji subhanahu wataala kake yi kana kaunar Allah bainama asana shi kuma yabo wancan zaka yi shi ne kawai ba tare da kana kaunar wani ba yanzu mace da zai zo ya ce ya malam Yusuf kai ne kaza kai ne mai taka kaza yayi ta yaban san kai ana wawa mai taka ganin gaba kawai so yake kai ne abinda yake so mai wannan na aljihu ka shine yake so amma kuma wanda ya shafi ya bude wani subhanahu wa ta'ala yana yin kauna tare da abinda ya shafi mana shine yake dukkan wannan ya goya ta daga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da yi mana ni'imar da Allah ya mana batta yi wa batta kullu ni'ima wa inda wa ni'matallahi la tusufa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'ima kala kala wadda take al-zahira wal batina wadda take a bayyane kamar ni'ima ta wato abubuwa da suke a bayyane na abinci na abin sha na wato tufar da kake sawa da dukkan wasu sa'ir wasu ni'imomi wanda ya zamanto ga sunan kana gani a bayyane ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya maka a bayyane yace wal batina da wadda take a boye irin ni'imar da Allah ya maka ta wato lahiya kaga lahiya aya boye take ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya ma haka ni'ima ta kwakwalluwa kake ganewa zida baka ganewa kullun kana tare da duniya a cikin karatun wato jami'a kaga ashe ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala ya maka yace qadiman wa hadisa wanda take da kadda ce wanda take kuma wanda take sabuwa sai yace wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace salati da kuma aminci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati min Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wato kuma yabo da salati na ubangiji subhanahu wataala shine ya ambaci wato mutum shine a tattaran malaiku can kololuwa salati na malaiku kuma shine su rinka roka ma mutum gafara suna roƙa ma Allah ya ji kanka Allah ya gafarta ma Allah ya ma kaza to da ubangiji da malaiku suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi yasa mun aka umurce mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati tun lokacin da ka samu kanka ka rinka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati musamman da ran juma'a da ranar juma'a ana so wannan dare da yinin wannan ga yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan dukkan mutumin da imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati daya Allah zai mishi nawa Allah zai mishi goma kai daya a baka goma kai goma a baka dai kai dai a baka dubu kai dubu a baka nawa dubu goma ko haka 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 kuma mala'ikun da suke rubutawa gari fusu gayya ladan kuma bai karewa sai dai kai kai sai dai kai kaje ka fada kaga wannan garaba ta in kana tuna ta kullun zama zaka yi kai ta ne kai ta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati wa ala alihi da kuma wato iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan alin nabi sallallahu alaihi wasallama shine malamai suna rarrabawa akwai alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine iyallan shi na gida wanda suka musulunta ko kuma ya zama to gabaki daya alin nabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkan mutumin da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka amsa baka ce ba famin manzon Allah shuru kai shuru baka ce wanda suka yi imani saboda in kace iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gani ai su Abu Lahab duk suna cikin wa famin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kai kama Abu Lahab salati wanda Allah ya ce tabbata ya da Abi Lahabin wanda shine wani yake cewa cikin wani shahidi yake cewa alin nabi hum atba'u millatihi min al-a'ajibi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa farabatuhu sallal musalli ala al-tabi Abi Lahab yace ai dan haka ce alin nabi shine mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-a'ajibi was-sudani wal-arabi din daga ayyamawa barawa da wanda suke bakake da wanda suke larabawa in dai kai mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi to kana cikin iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ba hadan haka nan ba in ka ce iyallan shi mafusandan shi ne kare ka gani wanda zakarin da ma Abi Lahab salati yace wa sahbihi alladina saru fi nasrati wa dinihi sayran hadida yace da sahabban shi wanda wannan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi game da taimakawa wannan addini tafiya wadda take mai sauri-sauri sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba rayuwarsu su ne suka taimaka ma sun taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiyar addinin musulunci saboda duk wani wanda zaka ga yayi abu to yana da wasu wanda suke mashawarta wanda da su ake tafiya kaga sahabbai da su ake zuwa yayi da su ake zuwa yayi kira da su ake kaza da su ake kaza duk wani tsanani da su ake shiga su ne runduna wanda Allah subhanahu wataala ya aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su taimaka miki wajen isar da wannan addini wanda in ka bibiyi rayuwarsu zaka ga yanda suke bada kansu akan wato abin da ya shafi wannan addini kuma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutun ya zo ya bar iyallan shi duba mun ga hijira hijira ma daga garin naku zakkata shi in zakkata shi kuma baka daukan koni shi kawai kana gidan ku dai ya dau kai musulmi da ka dauki kai imani da manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana misali a ce yana diba to sai ka tashi daga nan ka koma diba kuma nan akwai mushrikai suna nan sun tsare hanya sun ji an ce mutane suna huta sai dai kai sata hanya mutane sun yi barci kai nan kamar zaka tsaye burkina ka ce waya da dai kana yawa akan hanya ya ka bi daga wajen hagaras kuma baka daukan koni ka duba ka gani wace irin ware ne zai iya sallamawa a irin wannan kaga imani da kai ba karamin imani bane kuma Allah ne ya zabe su yace su ne za su yi abokan taka gawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka duba ka gani a irin wannan zamani ka gani irin wanda suke yin shi suna gawa suna babu wanda suke zagi sai wanda suke sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka ga manzon Allah ya gamsu wanda suka taimaka mishi wanda Allah yace ya yarda da su da kadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'una ka shay'a Allah yace ya yarda da wannan mummunan ya kira yesu ma da mummune to kai yanzu ka zo ka ringa zagin su kai ma ka san mako wannan har hali kuma ka duba kaga hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi yake cewa la tasubbu ashabi kada ku ringa zagin sahabbaina ku san da cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba da za a samu sai daga cikin ku yazo yayin sadaka da abin da ya shahi wato dukiya wadda ta kai girman dutsen Uhud na zinari da dutsen Uhud babban dutse ne idan ka je Madina zaka gan shi da bangaren wato abin da ya shahi masallaci can wanda aka yi yaki a nan tsawon shi malamai suka ce wani kilo 7 ne to a ce duka wannan kilo 7 na dutsen banda kasan shi dukan shi a ce zinari ne ga zo ka bada shi sadaka fi sabilillahi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baka kai ba kofi daya tafin hannu ɗaya da sahabi ya bada fi sabilillahi. To ka san ba kananan mutane bane wanda Allah ya musu wannan da. Ka duba ka ga yaki da ake wuta. Ka san sare in ka je kashe kaza. Ka san sare wai kuwa ba wannan ba. Shahada zan ka je kawai kai. Ka sallama saboda hutun wani kiri da kiri ba irin yaki namu na yanzu ba na koyi. Yaki na tsoro wannan yaki da ake da a tsoro ta yi. Kana can azami ka halwa ma mutane wanda ba su san ba daga ina ta zo ba su san ba daga ina. Kaga wannan ai wato rauganci ne da tsoro. To su tawa ake gaba da gaba. Ga mushriki ka san sare wani kaza ne. Makiyina ne kuma ga ni gashi takobin shi ya hina wa ko kuma ya yi kaza. Gwamna za a yi kawai haka za a shiga malam sidi. A buga kana gani a buge wannan dan uwanka an kashe shi kana gani sai dai kai kafara ka ce Allahu akbar ka ci gaba kai ma sai ka ji daɗi ka ce wani ya samu shahada. Ka duba sai wani irin imani ne wannan suka yi a zamanin wannan suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi imanin mu mu da wata mun tiya da take tsorata tiya ga take tsorata to bana dan su yanzu zamanin sun sallama ne wato imani daban ne imanin sahabbai daban ne. Wallahi manyan mutane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da kaji an ambaci sahabi na manzon Allah abin da yake kanka shine ce yarda Allah ta tabbata a kai shi shi saboda Allah ba zai dauki wasu wanda suke shashasha ya zaba ma annabi. A hankali jama'a ka duba ka gani wannan manzon Allah ne ka san sai manzon Allah ne kai imani da shi. To yanzu Allah ya zabo wasu a ce wanda su zanna da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wasu yanda suke shashasha wanda ba su san ba kaza wanda ba su san kaza. Dan ka duba irin Aisha wanda suke fara zagi su ne zuwa su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matan manzon Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana kaunarsa yani kaunarsa da kowa. Kuma na biyu shine abokin shi Abu Bakar As-Siddiq wanda a Al-Qur'ani ma Allah sai da ya ambata matsayin Abu Bakar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da abokin shi sahabi shi wanda suke tare a cikin kogo yake ganin cewa an riske shi yake sannan sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi la tahzan inna Allah ma'ana. Amma zaka gani mutum ya tashi ya ce shi wannan Allah ya yi mishi kaza ya dine mishi ya zage shi ya ce kaza ya ce kaza. Kasan wannan kwata-kwata ba addini musulunci ba ce kwata-kwata ba addini ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace su kai roka musu Allah kuskure da suka yi wannan dan adam ne kowa yana kuskure yana iya su yi kuskure kuma su yi kuskuren Allah ya gafarta musu. Wata rana wani ya zo ya aikata wani laifi Umar ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bari in sare mishi kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka san ba cewa ya haɗe yakin Badar su wanda suka haifi halayyarci yakin Badar daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adadin su kamar 300 da 14 wannan manzon Allah yace Allah ya dube su yace ku je ku aikata abin da kuke so an gafarta mu. To kai wanda Allah yace aje ya aikata abin da yake so an gafarta mu to in yayi wani abu ma akan kuskure kai ka iya zagin wannan wanda Allah yace ya gafarta mishi. To abubuwa ne wanda dai sai a hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma ka'ida ta wani sahabi ne shine dukkan mutumin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi yana mai imani da manzon Allah wa mata ala al-islam sannan kuma ya mutu wato akan musulunci shi ake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tabi'i mutadina wa rasulina da kuma wanda suka biyo bayan wanda suka gaji wato abin da ya shafi wannan ilimi suka lakalo shi suka kawo mana shi zuwa ga abin da ya shafi har muka samu wannan ilimi. Ana yace wal ulama warasatul anbiya malamai su ne kuma wanda suke magadan wato annabawa. Imani yace akramu bihim akrim bihim warisan wa mawruda yace wane ne yafi matsayi ga magaji wanda wannan abin da ya zaman su sun gada waye ya kai ya zaman su ya fi su cancanta akan samun wannan gado na annabta wanda shi ne wato abin da ya shafi ilimi. Sai malam yace amma ba'du bayan haka ce fa hadha muhtasarun yastamil ala usulil adilla al-hadidiyya bil ahkami shar'iyya, yace wannan takaitaccen littafi ne wanda yake magana akan tushe na dalilai na hadisi zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana game da abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a, hukunce-hukunce wato na abin da ya shafi shari'a da wato musulunci. Wannan kenan nan ma yana mana nuni cewa hukunce-hukuncen shari'ar musulunci, hadisan da zai kawo mana suna magana ne kan hukunce-hukuncen wato shari'a wato ta musulunci. Duk hadisin da ya kawo zaka ga amma yana magana kan wannan abu wajibi ne ko wannan abu haramun haramun ne ko wannan abu mustahabi ne ko wannan abu an kishi ko wannan abu mudafun mubah ne, ya halatta ya zamanto an yi amfani wato da shi. Malai ce harartuhu tahriran baligan, na zamanto na takaita ma shi, na tace ma shi, na rarraye ma shi, wato rarrayewa wadda ta kai matuƙa. Wato a cikin hadisin sai ne ya tace ya gyara masu, ya kawo masu daga ɗauka sai ci, yanda kawai kai ɗauka ne za ka yi aiki wato da wannan wato hadisi. Allah ya ce zikira man yahfazuhu min zalimi nadira, ya ce dan ya kasance wanda ya harrace wannan hadisin, kaga malam da yayi shi ma dan a harrace shi, yasa ya kamata din yanzu a fara hadisi 2500 ne malam sai nan ne ka gani an kai shi an kare shi, ya ce wanda ya harrace shi ya zamanto ya bambanta a cikin wanda suke ta'annin shi. Yanzu wanda ya harrace wannan hadisin, to duk wani matsala da ilimi ta hukunce-hukunce na addini in ka zo mushi yana da wani abin da zai faɗi a ciki, yana da wani matuƙar ya harzaci ya fahimci ma'anarsa. Shi yasa malam ya kawo ma ya ce mana wa yasta'inu bihi at-talibul mubtadi, ɗalibi wanda yake wanda ya fara karatu zai zamanto ya nemi taimako, ya samu wato agaji da wannan littafi. Kana da wannan littafi kai ɗalibi ne wanda ka fara karatu, to bakka bukatan ma sai ka yi ka nemo wasu manyan littattafai, wannan kaɗai ya ishe ka san duk hukunce-hukunce na haƙi, dalilai kuma wanda suke ingantattu ke da kai a ciki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga tsahara, sallah, azumi, zakka, haji, mu'amala, dan ka duba a ƙarshe ma da sai kawo maka al'ada jami'i da ba kitabul jami'i wanda ya hada da dubba wanda ya kamata ka siffanta da dukkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana siffanta da su. Zaka gani a ƙarshe ma da ya kawo yace wala yastaghni an muradihum muntahi, wanda kuma ba zai wadatu ba da shi wanda yake ya kai kororuwa wajen neman wato ilimi al-muntahi, wanda ya kai ƙarshe, wanda amma ilimi ba kai ƙarshen shi, daidai kai sai ka bar ma wanda wato za su biyo baya. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu yace wa bai wa garbayyantu aqiba kullu hadithin man akhrajahu min al-ayn, yace hakika kuma na bayyana a ƙarshen kowane hadisi wanda ya gudu wannan hadisi daga cikin wato malamai lokaci yayi mun cin biyar ne sai ne, yace ni iradatin nusul umma, dan yi wa wato al'umma wato gargadi, yace fal maradu bis sab'a, wannan ƙarshe malam ya kawo mana wato wani abu ne, wani istilahi ne na malam, kamar wani mai ake ce mishi rams da Hausa istilahi ana ce mishi istilahi na'am, wani sin ne wanda in wani sin yawa wanda in yayi shi kawai yana nufin kaza, wani sin ne yake, to shi ne da ya sai ƙarshe a kowane ƙarshen hadisi sai ya ce yayi wasu sin wanda idan ya ce maka kaza yana nufin kaza. Yanzu misali ya ce falmaradu bi saba, idan ya zo ƙarshen hadisi ya ce akharajahu saba, wanda suka hudo wannan hadisi su ne su bakwai, suwaye su bakwai, to shi ne zai bayyana ma suwaye su bakwai. Ka gani kenan asaba ɗin nan bakwai ɗin nan da ya ambata mutum bakwai kenan, wani sin ɗin shi ne, to shi ne zai bayyana ma, ya ce sin ɗin nan ramzin nan shi ne Ahmad, na farko shi ne Imam Ahmad, Imam Ahmad yana da littafin shi Musnad, wannan malam ya gabatar da shi saboda ya riga ya su wato abin da ya shafi mutuwa. Imam Ahmad ya mutu ne Ramadan sallallahu alaihi wasallam da 241, sannan ya ce wa Bukhari da Imam Bukhari shi ne mai sahihul Bukhari al-Jami'u sahih sunan ta sai Bukhari
min ayyamin
ala mana Abdullah, Abdullah kanan sini. Al-Jami' as-Sahih al-Musnad. Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa hayyani. Kwa ma ya kisha ara da miliyan da sayyidu Bukhari. Imam al-Bukhari kuma shi kuma ya mutu hijiran manzara sallallahu alaihi wasallam sana 257. Ya mutu. Wannan mazajen kana ga watan 257. Suka mutu suka ba mu addinin musulunci wannan aiki. Shi yasa kake ganin wannan aiki da suka yake nuna ma cewa akwai yi dan Allah. Saboda abin da kai ne dan Allah zai zama tomi ne ya wanzu ya tabbata. Shi yasa duk abin da zaka yi a rayuwarka wallahi kokari ka yi shi dan Allah. Idan baka yi shi ba dan Allah to ga yasa. Ka sha wahala saboda Allah bai karba ba baka samu balada. Na kari gobe ba zai zama zuwa ka samu da Allah mutaya a nan gobe sai mu tashi in mu shiga kan hadisi gobe kai insha Allah. Fata mun muka faɗi daidai Allah ba mu da kuskure Allah gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iban amfana da abin da muke saurara a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya haddace mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.